الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الهميس 22 رمضان هجرة تدود دارهود الأربعين دهود ديدا شاوكو غواتان هدو شكرا تدوبي دا 23 زامو غباتر دا تفسيرا فرقون سورة فاطر ايو إن شاء الله النكراتون ينادو كده بياني أكن سفر الله الفاطر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض فرقا سورة فاطر الله مدوكك يا فارا دغوديا يا فارا دغباتا دغوديا مكانسا الحمد لله وديا تتبتا غا الله وسي الله مدوكك يا بينا وتصفاسا مي جرما فاطر السماوات والأرض وانا كلمة تناد فسروري قدابيو كما ودنا فسروري سننسو أبني مهمي سبودا قوة فسر تائن غنتا إذا أكا فاطر السماوات والأرض مي أكي نفي الله يا تبت الدقودية مكانسا الحمد لله تسي يي مكانسا يبو أفرقان سورة كتبتا ونن يبو تنا بينا من وتسفر الله من جرمان غسكي يمينا يبا مكانسا أكون ونسفر ونسفر إتتي فاطر السماوات والأرض فصار قدابيوني فصار تفرقو idan aka ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wannan fasara ta farko ingantacciya ce me yake nufi da fatiris samawati Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wannan tambayar tana da girma a duniya har zuwa yau masana sukan yi tambaya wai shinya akai duniya wannan tambayar tana yaduwa hatta ga malamai yaya akai halitta duniya to babu shakka wanda ya halicci duniya dai shine Allah to shine Allah madaukaki yake yaba ma kansa akan wannan sifa Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa saboda haka idan aka ce fatiru mai tsagawa kuma wannan fassarar ingantacciya ce saboda dalilai kamar guda uku dalili na farko a suratul mulku farkon sura الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الله يجي بذاك تبغن واتو جارة أهل تر الله با أجي نمبر يبا سيجي فرجع البصر هل ترى من فطور كاقا أنسى هم معنر وانا كلمة الفاطر دمانر mai tsagawa, saboda Allah ya ce ka sake duba sama, ko zaka ga wata tsagu, zaka ga wani tsagu a sama. Don haka futur yana nufin ashukuku. Dalili na biyu, wannan dalili na farko kenan, kaga wannan aya tana fassara wannan aya, saboda ka fassara alqur'ani da alqur'ani ita ce fassara mafi inganci, ita ce fassara mafi daraja. Na'am, fassara mafi daraja. Akwai dalili na biyu. Allah madaukaki ya ce idhas sama'un shaqqat, wannan fassara ce ga wata ayar kuma, idhas sama'un fatarat. Kaga Allah ya ce idhas sama'un fatarat, me fassaran in fatarat, in shaqqat, saboda haka sai zama idhas sama'un shaqqat fassara ce ga idhas sama'un fatarat, duk ma'anar su guda ne. Allah madaukaki yana cewa idan sama ta tsage, idan sama ta tsage, wannan tsagewar nan gaba ne zai faru. Amma wancan da Allah yake magana akan fatiris samawati wal ardi, shi ya tsaga halittar sama da ƙasa. Da babu sama babu ƙasa, Allah sai ya tsaga. To sai dalili na uku wanda fahimtar sahabban Annabi Muhammad kenan, fahimtar sahabban manzon Allah kenan. Domin dama da dai a ce an samu hadisi da Annabi ya fassara wannan ayar kai tsaye, to babu wani ja-in-ja, babu ɓata lokaci da ka zo sai ka yi fassara manzon Allah sai ka wuce. Amma Annabi bai fassara ba, saboda haka tunda Annabi fassara ba, ana la'akari da na ɗaya yanda Al-Qur'ani ya fassara wannan kalmar shi da kansa. Tunda an ce fatiri samawati wal ardi, mai ma'anan fatiri? To sai aka samu a suratul mulku ayata uku, Allah madaukaki ya ce farji'il basara hal tara min futur, kaga ya tabbatar da tsagewa ne. Na biyu idhas sama'un fatarat, aka sake samu idhas sama'un shaqqat, sai zamanto in shaqqat fassara ce ta in fatarat, ashe kenan al-futur anan yana nufin tsagewa. To sai na uku fahimtar sahabban manzon Allah, saboda sahabbai su suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce sahabbai sun yi fahimtar kalma, babu shakka wannan fahimtar tasu ita ce mafi inganci, domin larabcin alqur'ani larabci ne na zamanin manzon Allah. Yanda sahabbai suka fahimci larabcin nan, wannan fahimtar ita ce mafi inganci. To an samu hadisai masu ɗimbin yawa. Na farkonsu ita ce riwayar Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Aisha ta ce inna nabiyallah kana yaqumu minal layli, annabin Allah ya kasance idan dare yayi yana miƙewa yayi ta sallah, shine yaqumu minal layl, tana nufin yaqumu bis salati minal layl, shine ma'anar qiyamul layl. Idan aka ce qiyamul layl, tsayuwar dare, ana nufin tsayuwar sallah a dare. Ta ce annabi yana tashi a cikin dare ya dinga sallah, hatta tatafattara qadamahu, kaga an samu magana ta yi amfani da wannan kalma, hatta tatafattara qadamahu, kaga kenan har sai kafafun manzon Allah sun tsatsage. Ashe kalmar fatiru a fahimtar sahabban manzon Allah tsagewa ne. To shine Aisha ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam lima tasna'u hadha ya rasulullah, don me kake haka ya manzon Allah? Wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, baya ga cewar Allah ya gafarta maka laifin gaba, ya gafarta maka laifin baya, don me zaka wahal da kanka? Kala sai Annabi ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura, idan amin gafara tashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba? To shine Aisha ta ce Annabi bai daina ba, in ya tashi dare yana sallah kafarsa tsagewa take. Ka san ko ba za ka samu mai irin wannan ibadar ba sai manzon Allah, wanda zai tsaya har sai kafarsa ta tsage saboda dadewa tsayuwa. Falamma kasura lahmuhu, wannan kalmar da ta faɗa malaman hadisi suna cewa ba wai tana nufin annabi yayi jiki ba, kasura lahmuhu sai ka dauka tana nufin yayi jiki yayi kiba, a'a, abinda take nufi a sanna rasulullah, daga ƙarshe shekaru sun kama manzon Allah, sai annabi ya samu shekaru, da shekaru suka zo jiki kuma ya gaji, jiki ya gaji, saboda haka ba zai iya wancan dadewa da yake yi a lokacin da yake da kuruciyarsa ba. To duk da haka manzon Allah bai daina ba, saboda Allah bai san mutum ya fara aiki kuma daga baya ya daina. To abinda annabi yake yi, salla jalisan, sai ya yi sallarsa a zaune, yana zaune zai yi ta karatun abinda ya saba karantawa. Fa idza arada an yarka'a, idan ya gama karanta yadda ya saba, kamar misali in dama ya saba yin aya 100 a raka'a guda, to zai karanta waɗannan ayoyi 100 a zaune, sannan sai ya miƙe. Fa idza arada an yarka'a qama fa qara'a wa raka'a, sai annabi ya miƙe sai ya dan karanta aya 1 ko 2 sannan sai ya ruku. Hadisin Aisha yana sahih al-Bukhari, babu liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika, inda Imam al-Bukhari yake tafsirin wannan aya, hadisi na 4836. Haka nan sahihu Muslim, babu iksari al-a'mali wal ijtihadi fil ibada, mudage wa ibada, wannan shine abinda Imam Muslim yayi babi akai, mudage ta wajen ayyukan alkhairi, mudage ta ibada, shine hadisi na 2820. To ba ita kadai bace, akwai al-mughira bin shu'ba, shi ma hadisin sa yana sahihul bukhari, kuma a babi guda al-Imam al-Bukhari ya kawo ga hadisin Aisha ga hadisin al-Mughira bin Shu'ba, yace in kana nabiyyu la yaqumu li yusalliya hatta tarimu qadamahu, annabi yana tashi yayi sallah har sai kafafunsa sun kumbura, aw saqahu ko kuma kwabrinsa, akwai riwayar da ta zo da wannan, mutum yana tsaye saboda dadewar tsayuwa har sai kafar ta kumbura, zai wuya ka samu irin wannan mutumin wanda zai kusanci ma ibadar manzon Allah, Allah ka samu iya koyi da shi. Za a ce ya Rasulullah, me yasa kake wahala, sai annabi ya bada amsa, afala akunu abdan shakura, ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba. To a riwayat al-Imam Muslim, hadisin al-Mughira bin Shu'ba ya zo da wani lafazi kuma, bayan a riwayar al-Imam Bukhari ya ce hatta tarimu qadamahu, a riwayar al-Imam Muslim ya ce hatta intafakhat qadamahu, intafakha da tarimu duk sai ya zama ma'anarsu guda ne, annabi in ya tsaya sallah kafafunsa suna kumburi, faqila lahu, aka ce atakallafu hadha, kana irin wannan wahala ma kanka, kana wahal da kanka haka, wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara, kai da Allah ya gafarta ma laifin gaba da na baya. Fa qala, sai annabi ya ce afala akunu abdan shakura, ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba. Hadisin Aisha, hadisin al-Mughira bin Shu'ba game da dadewar sallar manzon Allah, dadewa a sallar da annabi yake a cikin dare, wadannan hadisan muttafaqun alayhima, hadisai ne da suke sahihul Bukhari, suna sahihu Muslim, hadisai ne ingantattu, babu shakka annabi idan ya tsaya sallah kafafunsa suna kumbura, wannan riwaya guda kenan kashi daya. Sannan akwai kashi na biyu, kashi na biyu shine hadisin Abu Huraira, hadisin Anas, akwai Abu Juhaifa shine Wahab bin Abdullah, akwai An-Nu'man bin Bashir, akwai Abdullah bin Mas'ud, akwai Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi, waɗannan duka sun ruwaito wannan hadisin kashi na biyu. a su kuma ayyata suke cewa lokacin da Allah ya saukar da inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, a lokacin da Allah ya saukar da suratul fath ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kama sai manzon Allah ya kama tsayuwar dare hatta in tafakhat qadamahu, kaga wannan riwaya ta biyu ma ta tabbatar da wannan, sai da kafafun manzon Allah sawayen shi, sai da sawayensa suka kubura. To faqalu, anan ba Aisha bane, sahabbai ne na waje, suka ce ya rasulullah taf'alu haza, kana yin haka, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, baya ga cewar an gafarta ma laifin gaba, an gafarta maka laifin baya. Kala sai manzon Allah ya ce afala akunu abdan shakura, ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba. Kuma wannan riwayar ma ta inganta, kaga ya gwada cewa sahabbai da suke waje suna da tabbacin abin da ya samu annabi, abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda tsananta ibadar da yake yi. Kuma wannan tsananta ibadan ya samu umarnin Allah, kuma sai ya zama amsa guda annabi yake bayarwa. Duk wanda zai tambaye shi me yasa kake irin wannan wahala, sai manzo Allah ya ce bai kamata in zama bawa mai godiya ba. To daga nan sai malamai suka gane, malamai suka gane ashe ita godiya ba da baki kadai ake yin ta ba, ai idan da baki ne annabi sai ya ce Allah na gode, sai ta kwanciyar sa. A'a, sai annabi ya ce ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba, wannan ya nuna maka me godiya ba da baki ɗaya ake yin ta ba. To dalilin haka yasa malamai da suka yi nazarin Alkur'ani sai suka gane ashe godiya iri biyu ce. Wannan zaka ganshi a Madarijus Salikina a juz'i na biyu shafi na 246, inna shukura yaqa'u bil jawarihi, idan aka ce ashukuru godiya ce, amma wace irin godiya? Ba ta baki bane. Idan aka ce ashukuru, inda kaji Allah yana cewa washkuru lahu, ba wai ku yi mar godiyan da baki bane, a aikace ne. Saboda me? Saboda annabi yana gode ma Allah a aikace bil jawarihi. Don haka godiyar Allah ta jiki ita ce ake kira ashukuru, walhamdu yaqa'u bil qalbi wal lisani, amma godiya ta alhamdu fa da harshe ake yin ta da kuma zuciya, da harshe ake yin ta. Saboda haka idan aka ce ka gode ma Allah godiyar alhamdu, wannan shine muke yin sa in mun zo sallah, godiyan harshe ne alhamdulillahi rabbil alamin. Amma idan aka ce ashukuru, godiya ce ta jiki, wanda ana son jikinka ya nuna ma Allah cewar ka ji daɗin ni'imar da ya maka kuma kana godiya. Ga wannan fasarar farko kenan ga wannan sura, wannan aya, aya ta farkon wannan sura. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsaga halittar sama da ƙasa. To kuma zaka ga wannan fassaran cif daidai a littafin lugha, ya zo ta fassaran Ibn Farisa a littafin Maqalidus Lugha, ya ce fatara aslun sahihun yadullu ala fathi shay'in wa ibrazihi, asali kalmar fataha in fatara, fatara dan ya ce fatiris samawati, asalin kalmar fatara ma'ana tana ishara ne ga bude abin da yake rufe, kamar Allah yana tabbatar mana sama da ƙasa a rufe suke sai Allah ya bude, shine ya tsaga, da can a hade suke sai Allah ya tsaga. To shine Ibn Farisa, wanda wannan malami yana magana a littafin Maqalidus Lugha, yace min zalikal fitru min as-sawmi, shi yasa ake kiran bude baki al-iftar. Al-iftar dan kalma ce ta fatara, minhu ukhidha fituru sa'imi, daga nan aka samu wannan kalma ta al-futur, shine abinda zaka yi bude baki da shi, koko al-iftar li'annahu yaftahu fahu, bude baki abin saboda sai ka bude bakinka kafin zaka ci abincin, to sai zama kalmar aka dauko ta daga wato cikin kalmomi na larabci wanda yake da alaka da wannan shine fatara fa yakunu ma'anahu al-ikhraj wannan yazo a littafin al-asma'u was-sifatu na al-imam al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi shi ma ya tabbatar da wannan fassara kitab al-asma'i was-sifati littafin tauhidi littafin tauhidin al-imam al-bayhaqi shafi na 26 yace al-fatiru fatiqul murtataqi saboda kai na ka ce ma Allah al-fatiru ana nufin wanda ya tsaga abinda yake hade sai ya tsaga shi to kuma zaka gani a suratul anbiya aya ta 30 Allah madaukake yace awalam yara alladhina kafaru kaga yazo daidai da fassaran da abinda Allah ya faɗa a suratul anbiya aya ta 30 awalam yara alladhina kafaru shin wanda suka kafirce ba su gani Allah ya tambaya saboda ya san kafirai sun sani wannan shi ake cewa big bang theory ai mafi yawan wadanda ke da wannan theory kafirai ne shi yasa Allah ya ce awalam yara alladhina kafaru shin kafirai ba su gani shin kafirai kaga ba a ce muminai ba shin kafirai ba sa gani anna samawati wal arda da sammai da ƙasa kana taratqan da amanna suke a cure fafataqnahuma sai muka tsaga su kaga kenan Allah yana fassara kalmar fatiris samawati ya fassara wannan kalma a suratul anbiya waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun shine Allah ya ce shin ba za su yi imani ba babu shakka wannan theory zaka samu kafirai da yawa sun yarda da ita kafirai da yawa masana kimiyya mai asalin duniya za su ce an taɓa samun wani babban fashewa a tarihi shine big bang wani abu ya fashe shine fashewa mafi girma da ya fashe shine sai aka samu sararin samaniya wanda ake kiransa universe kaga da kenan abu ne guda a cure daga baya sai Allah ya bude shi ya bare ya tsaga shi wannan shine ake kira fatiris samawati Allah mai tsaga sammai kaga kenan anna samatu wal arda kana taratqan fa fataknahuma wannan fassaran daidai ne yanda kaji yazo daga Abdullah ibn Abbas yana cewa ana bi zalika abinda Allah yake nufi inna samawati wal arda sammai da ƙasa kana ta multasiqataini ada amanna suke فَفَصَلَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بِالْهَوَاءِ سَيْ أَلَّا يَرَبَ تَكَانُنْسُ ده سررن سمانيا شساء أكسامو سام أكسامو قسا أكسامو توراري أتكاني واتو دا چن أبو ديني سي الله يتاغا وانا تاغا وان دليل سا أكسامو توراري أكسامو قسا أكسامو سما وانا كاغا يازو كرر أتكين القرآن فرقون سورة فاطير sannan kuma ga wannan aya ta 30 ta suratul anbiya wato abin da ke nuna mu'jizar alqur'ani Allah ya san kafirai da su sani shine yake tambaya bai ma tambayi muminai ba saboda shi mumini baya ƙaryata Allah awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma shin waɗanda suka kafirce ba su gani da can sammai da ƙasa sun kasance a manne sai muka bare tsakaninsu Allah ya ce shin waɗanda suka kafurta ba su gani kaga yana magana ne ma da kafirai kuma yau in ka duba zaka ga theory na big bang kafirai suka yayata shi musulmi bai ma damu da wannan theory ba saboda shi ya riga ya san akwai Allah kafin ma a samu sama a samu ƙasa na haka wannan bai dame shi ba amma kafirin shi kullun tunani yake wai ya aka samu sama aka samu ƙasa su suka yi kansu to sun dai yadda an samu wani fashewa na farko sun tabbatar an samu wani abu ya fashe da farko wanda shine big bang to amma ba su yadda akwai wanda ya fasa din ba wai abin da kansa ya fashe to kaga wannan magana ce ta mara tunani ya za a yi abu ya fashe da kansa shine ma'anan godiyar da Allah ya makansa fatiris samawati Allah shi ya tsaga sammai da ƙasa in ban da haka babu wani abin da zai fashe babu wani abin da ke sarrafa kansa to wannan ya tabbata fasara ingantacciya don haka idan za mu fasara wannan aya alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiri mu ce fatiqis samawati wal ardi fatiqis samawati wal ardi Allah wanda ya tsaga sammai da ƙasa me yasa muka dauko kalmar fatiqi saboda Allah shi ya kawo ta a suratul anbiya awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma kaga kenan ya zama fatiqu shine fatiris samawati Allah wanda ya tsaga halittar sammai da ƙasa wannan fasara ingantacciya ce babu shakka to sannan na biyu wannan fasaran tana daga cikin bayanin al-Imam al-Khattabi ya dauki wannan fasara al-Imam al-Khattabi babban malamin sunna ne shekarar 1056 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahma yace al-fatiru هو الذي فطر الخلق ما يكن في فطر الخلق ابتدا خلقهم اذا aka ce alhamdulillahi fatiris samawati godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wanda ya fara halittar samai da ƙasa saboda ka duk wata halitta da ka sani Allah shine farko shine wanda ya fara yinta shi ake nufi da fatiru wato alladhi ibtada'a khalqahum me yasa aka dauki wannan fassara na cewar fatiris samawati wal ard wanda ya faro sama da ƙasa wanda ya faro maimakon wanda ya tsaga su sai yace ai akwai suratul isra'i in ka dubi zaka ga wannan fassara ma ta zo to ita ma kaga kenan an samu hujjanta daga alqur'ani ayata 49 zuwa 51 suratul isra wa qalu a idza kunna idhaman
Me gaba. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakbuu fi sudurikum fasayquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra fasayunzuduna ilayka ru'usahum
wa yaquluna mata huwa
قل عسى أن يكون قريبا
وقالوا أئنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا كافرين سكي قيا والنبي صلى الله عليه وسلم سنة شواء ينزو إذا مكذا مكسو سوا ورفاتا مكذا مردد قوكو هل الترمتاكاري نام نجكي يا ربي a inna lamabuthuna khalqan jadida yanzu mu din nan ne za a tada mu a sabuwar halitta suna mamaki shine sai Allah ya ce ka gaya musu qul kunu hijaratan aw hadida in kun mutu ku zama karafa ko duwatsu inji Allah in kun mutu ku zama hijaratan duwatsu aw hadidan ko karafa kaga dutse da karfe dai ba za su canza ba ko Allah ya ce aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum imma akwai wata halitta da tafi karfi tafi dutse karfi to idan kun mutu ku zama wannan halitta Allah zai saya ta da ku al'amarin Allah ya wuce shakka shine Allah ya ce fa sayquluna man yu'iduna za su ce waye zai dawo da mu kulka ba su amsa alladhi fatarakum awwala marra fatarakum, kaga mun samu kalmar fatiru, allazi fatarakum, wanda ya somo ku ya faro ku awwala marra a karan farko. Saboda haka sai al-Imam al-Khattabi ya ce ma'anar wannan guri allazi ibtada'akum, wanda ya faro halittan ku. Saboda haka idan aka ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya faro halittan sammai da ƙasa, kaga an samu fahimtar babban malami kuma ya kafa hujja da ayar al-Qur'ani. Akwai wani malami wanda ke bayansa sun yi zamani ɗaya, amma ya riga shi rasuwa, ana kiransa Al-Husayn bin Hassani Al-Halimi, shi shekararsa 1041 rabuwansa da duniya yau. Shi ma ya tabbatar da wannan fassara, yana cewa alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ma'anarta godiya ta tabbata ga Allah wanda ya faro halittar sammai da ƙasa. Zaka gani a Kitabul Asma'i was Sifati na Imam al-Baihaqi yana babu jima'i abuwa bi dhikril asma'i, inda Imam al-Baihaqi ya tara sunayen Allah, yana magana akan sunayen Allah daban-daban. In ka dubi shafi na 40 yace wa min hadha qawluhum, saboda haka yasa larabawa tun a jahiliya suna magana, zaka ji balarabe yace fatara nabul ba'iri, fatara nabul ba'iri yana nufin hakorin raƙumi ya fito, hakorin raƙumi ya fito, kaga yana nufin farkon bayyanansa, kamar yaron raƙumi kenan. Larabawa suna faɗin wannan, kuma duk larabawa an riga an sani. Wato idan aka ce fatara nabul ba'ir, suna faɗansa awwalu ma yatlu'u, farkon lokacin da hakorin raƙumi yake fitowa, a wannan lokaci larabawa suke faɗin haka. To kuma ita ma wannan fassara ta samu asali daga Abdullahi ibn Abbas. Babu shakka Abdullahi ibn Abbas ya yi fassara mai kamanta, duk da cewa wannan riwayar ita ce mafi rauni. Abdullahi ibn Abbas ya ce kuntu la adri ma fatirus samawati wal ardi, da farko ban san meye fassaran wannan ayar ba. Me ake nufi da fatiru samawati wal ardi? Hatta atani a arabiyani yahtasimani fi bi'irin. Saboda sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya zama gwamna a zamanin sayyiduna Ali na shugabanci, Allah ya kara musu yarda. A lokacin da Abdullahi ibn Abbas ya zama gwamna, ya ce ni ban san fassaran alhamdulillahi fatiru samawati wal ardi ba. Ana nan sai ga ƙauyawa mutane biyu sun kawo ƙara gabana. Ƙauyawa, mutanen ƙauye, larabawan ƙauye, rigima ta kaure a tsakaninsu game da rijiya, rijiya ce a tsakaninsu. Rigimar ta kawo su gaban Abdullahi ibn Abbas. Faƙala ahaduhuma li sahibihi, to kowane yana bayaninsa a gaban Abdullahi ibn Abbas. Saboda Abdullahi ibn Abbas sai ya ji magana kowa kafin zai yi hukunci, sai ɗaya ya ce ana fatartuha, ana bada'atuha. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce an gama, na yi karatu. Kaga Abdullahi ibn Abbas ya samu ilimi ta balaraban ƙauye, saboda Allah ya saukar da Alƙur'ani da larabci, Allah ya saukar da Alƙur'ani da harshen larabawa, ashe kenan babu wata kalmar da ba za a san ma'anarta ba. To waye ko zai fi iya sanin ma'anarta sai wanda ke zama a daji, wanda harshensa bai gurɓata ba. Domin idan mutum yana zama a birni, ana samun cuɗanya tsakanin yaruka, wanda wannan yakan yi ma yare ta'adi, har ka samu wani yaren ma ya mutu, wani yare ya kashe wani yare. Amma mutanen karkara suna riƙe da yarensu tun asali. To da suka zo da ƙara gaban Abdullahi ibn Abbas, wannan sai ya ce ana fatartuha, kuma sai ya ce ana bada'atuha. Kaga ya fassara, shi ya fassara Alƙur'ani bai ma san abin da yi ba. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce to alhamdulillahi na ƙaru. Wannan ma yana an-nihayatu fi gharibil hadis, yana mujallad na uku shafin 457. Ibn al-Asir ya kawo labarin Abdullahi ibn Abbas. Haka nan al-Imam az-Zamakhshari yana da littafin gharibul hadis da ake kira al-Fa'iqu, الفائق في غريب الحديث الجزء نوك شافي دليل إشرين دبقوي تكاد كنا منسى مفسروري قدابيو كما دكانسو سنة حجوجين آيوين القرآني دكما حجة تساش فهمتر لا ربشي وان دي كنون كوة فسرا كي تانا داتشوا الحمد لله وديات تبتغ الله فاطر السماوات والأرض wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa in kai haka wannan daidai ne alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya faro halittar samai da ƙasa kowannan su yana da hujja to sai dai malamai suna cewa akwai abin lura na farko akwai abubuwan lura kai game da wannan saboda siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala na farko yana daga bayanin al-Imam at-Tabari da ya kawo a littafin tafsirin sa Jami'ul Bayan wadannan ayoyi suna da kamanni da juna misali farkon suratu Fatir alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi to akwai kuma kalmar da take kusa da wannan kuma idan mutum bai hatara ba sai ya fassara su sai ya musu fassara iri daya kalmar al-mubdi'u wanda shine badi'u in ka dubi al-Qur'ani a suratul Baqara Allah ya kawo kalman nan a suratul An'am nan ma Allah ya kawo al-Imam Tabari yayi magana game da wannan kalma a littafin tafsirin sa misali a suratul Baqara Allah ya ce badi'us samawati wal ardi kaga idan aka ce badi'us samawati wal ardi anan kuma fatiris samawati wal ardi ai kaga ya kamata a bambanta su saboda me saboda ba kalmomi ɗaya bane kuma ba aya guda bace kowace aya ce mai zaman kanta a can Allah madaukaki yana yabon kansa yace badi'us samawati wal ardi
ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
kaga wurare guda biyu kenan suratul baqara aya ta 117 suratul an'am aya ta 101 wadannan ayoyi guda biyu Allah ya kawo badi'us samawati wal ardi farkon ayan badi'us samawati wal ardi a suratul baqara wa idza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun badi'us samawati wal ardi anna yakun lahu walad sau biyu Allah ya kawo su a cikin alqur'ani to me ake nufi da badi'us samawati al-imam at-tabari yace al-mubdi'u shine badi'u al-munshi'u wal-muhdisu wanda ya kirkiro halittan samai da ƙasa idan aka ce al-badi'u wanda ya kirkiro ma lam yasbiqhu ila insha'i mislihi kaga kenan Allah shi ya tsara idan aka ce badi'u ana nufin mai tsarawa Allah shi ya tsara halittan sama da ƙasa ba tare da wani ya riga shi ba ashe zaka iya bambanta badi'us samawati da fatiris samawati saboda kowannan su siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala siffa ce mai zaman kanta idan ka ce fatiris samawati wal ardi siffan Allah ne badi'us samawati wal ardi siffan Allah ne ashe kaga ya kamata a ce an fassara kowanne an bambanta su idan aka ce badi'us samawati ana nufin wanda ya kago halittan samai da ƙasa saboda haka al-Imam at-Tabari yace walidhalika summiya al-mubtadi'u fi ad-din mubtadi'an dalilin haka yasa yake cewa mai yin bid'a mai bid'a ka kirkiro abin da da babu kaga kenan in aka ce al-mubdi'u mai kirkirowa ko a ce al-badi'u al-munshi'u wal-muhdisu wanda ya kirkiro abu ma lam yasbiqhu ila insha'i mislihi alhali ada babu irinsa shine ma'anan badi'u wa kadhalika kullu muhdasin fi'lan aw qawlan لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدئا الإمام الطبري yace haka duk wani abin da ya zama an kirkiro shi a da can babu sai aka kirkiro tun kafin zuwan Annabi Muhammad larabawa suna amfani da wannan kalma ta bid'a karka dauka kalmar bid'a sabuwa ce Annabi ne ya zo da ita a'a kalmar bid'a larabci ne albid'a larabci ne kuma akwai ta tun kafin zuwan manzon Allah larabawa suna mu'amala da ita idan aka ce almubtadi ana nufin wanda ya kirkiro abun da babu shi a da to kaga an samu siffofin Allah tabaraka wa ta'ala guda biyu idan aka ce badi'u samawati al-imam abu hayyan mai tafsirin al-bahrul muhit Allah ya masa rahma muka dubi tafsirin al-bahrul muhit na wadannan ayoyin suratul an'am aya ta 111 badi'u samawati wal ardi sai yace ja'at fil khalqi ala shaklin mubtadi'in lam yasbiq nadhiruhu abinda yasa Allah yace badi'us samawati Allah shi ya kirkiro halittar samai to yana nufin ada babu wani abinda yake kama da halitta irin wannan na sama wanda wannan shi yake kawar mana da korafin wasu masana kimiyya da suke cewa ba mamaki kafin wannan universe din da muke ciki akwai wata universe wannan ƙarya ce Allah ya ƙaryata saboda me yace badi'u samawati wal ardi idan aka ce badi'u kuwa ada babu irin sa ada babu irin sa saboda haka waɗannan sammai da ƙasa Allah bai yi irin su ba su kadai ne kuma ba koyo yayi ba wannan shi yasa ake kiran su al badi'u wannan yana tafsirin al-kashaf na al-imam az-zamakhshari yana juzu'i na farko shafi 306 tafsirul bahr al-muhit mujallal na farko shafi na 364 haka ma tafsirin ibn ashur shine at-tahrir wa tanwir a juzu'i na farko shafi 686 yace al-badi'u mushtaqqun min al-ibda'i wa huwa al-insha'u ala ghairi misalin an kirkiro abu ba tare da an kwaikwaye shi daga wani waje ba fa huwa ibaratun an insha'il munsha'ati ala ghairi misalin sabiqin Allah ya yi halittarsa ba tare da an samu wani misali irin wannan halittar ada babu shi sai Allah ya hito da shi wadhalika huwa khalqu usulil anwa'i Allah shi ya halicci tushe asalin komi asalin komi Allah shi yayi shi wa ma yatawalladu min mutawallidatiha duk abin da ya biyo bayan asalin halittar ya zama shi ma halittar Allah ne fa khalqus samawati ibda'un halittar samai kirkira ne wa khalqul ardi ibda'un halittar kasa ma kirkira ne wa khalqu adama ibda'un halittar annabi adam kirkira ce saboda haka kafin annabi adam babu wani dan adam ya kama shi shi yasa Allah ya kawo badi'us samawati wal ardi wato shi ibnu manzur yana cewa ba ma samai da kasa ba duk abin da yake cikin sama da kasa din babu irin sa ada shine ma'anin badi'us samawati wal ardi khalqun nizami tanasuli ibda'un wa huwa fa'ilun bi ma'na fa'ilun saboda haka idan aka ce badi'us samawati wal ardi albadi'u yana nufin almunazzimu wal fatiru kaga kenan akwai wadanda ke fassara albadi'u da alfatir amma bai inganta ba babu shakka da larabci idan aka ce almubdi'u shine man yunshi'u san'atan ala ghairi misali wanda ya kirkiro abu da can babu shi to zaka iya bambanta tsakanin al-fatiru da al-badi'u menene al-badi'u al-badi'u shine wanda ya tsara wato wanda ya kirkiro saboda kalmunazzim tsari yayi idan aka ce al-fatiru wanda ya tsaga halittar ya fitar da shi a aikace kaga kenan akwai mai zanawa akwai mai ginawa a cikin mutane a ce wane ya zane gida wanda zai zane gidan daban ne wanda zai gina gidan kuma fa daban ne to sai Allah ya hada su duka in aka ce badi'us samawati shi ya tsara halittan sama da ƙasa shi ya tsara kafin ma a gina idan aka ce mai gina halittan sama da ƙasa din fa mai fitowa da shi shine al-fatiru dan haka manyan sifofi ne na Allah tabaraka ta'ala to abu na biyu da zamu lura waɗannan sifofin na Allah guda biyu ba su zo a matsayin suna ga Allah ba saboda haka ba sunan Allah bane sifofi ne ai kaga an ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah an riga an faɗi waye Allah to sai aka faɗi siffan Allah badi'us samawati wal ardi mai kirkiro halittan sammai da ƙasa ko a ce fatiris samawati wal ardi mai tsaga halittar sammai da ƙasa a ce kaga siffa ce ta Allah don haka wannan yana ana sa shi a cikin sifatullahi al-mudafa saboda haka ba za ka kira Allah al-fatiru kawai ba idan ka kira Allah al-fatiru ka yi laifi me yasa saboda babu inda Allah ya kira kansa al-fatiru sai dai me fatiris samawati wal ardi haka ya kira kansa kuma abinda zai baka sha'awa ba a wuri guda ba ya kira kansa a gurare daban-daban har guda shida a cikin alkur'ani na farkonsu shine fatiris samawati wal ardi nan da muka gani na suratu fatir inda yake nuna maka cewa ba za ka kira Allah al-fatiru ba misali idan za ka sa wannan sunan in za ka ɗauke shi a matsayin suna domin akwai malaman da suka yadda ana iya sa shi a cikin sunayen Allah ko manyan malamai akwai ibn al-qayyim al-jawziyya akwai al-imam ibn al-arabi al-maliki yana littafin ahkamul qur'an in ka dubi tafsirin wannan aya shi ibn al-arabi ya ɗauki fatiris samawati wal ardi a matsayin sunan Allah haka kuma ibn hajar mai sharhin sahih bukhari waɗannan suna ganin ana iya ajiye al-asma'ul mudafa a matsayin sunaye ga Allah tabaraka wa ta'ala amma babu hujja akai waɗannan ana sa suna cikin sifatullahi al-mudafa ba sunan Allah bane siffofin Allah kuma siffar Allah ba guda ɗaya bace saboda haka lam yasbut min sifatillahi al-husna al-fatir istiqlalan babu kalma ɗaya al-fatir da ta tabbata a sunayen Allah babu kalma ɗaya al-fatir saboda ka karkai laifi idan ma ka yadda ana iya kiran Allah fatir to dole sai ka hada sauran misali abdu fatiris samawati wal ardi in zaka samu danka suna in kun a ce abdul fatiri ba zai yi ba sai dai me abdu fatiris samawati wal ardi kaga kuma ba haushe ba zai bata lokaci yana kai wancan karshen ba in yace fatur sai ya tsaya kawai me dalili saboda wurare sun kai guda shida inda Allah yake hadawa baya rabawa kaga shi kuma musulmi ya zama mai biyayya ba mai saba ma Allah ba a suratul an'ami aya ta 14 Allah ya ce kul a ghayrallahi
qul ghayrallahi attakhidhu waliya فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
قل أغير الله أتخذ وليا شنوان الله نزل ركي أمت أيام مجبن جينا fatiris samawati wal ardi kaga Allah bai ce fatiru kawai ba yanda ya faɗa a farkon suratu fatir alhamdulillah fatiris samawati wal ardi haka ma ya faɗa wancan aya sai ya ce fatiris samawati wal ardi mai tsaga halittar sammai da ƙasa wa huwa yut'imu shi yake ciyarwa wala yut'amu ba a ciyar da shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam Allah ya ce ka gaya musu an min umarni in kasance na farkon wanda ya miƙa wuya ga Allah wala takunanna minal mushrikin kar ka yadda ka zama cikin mushrikai wato ashe yana da kyau mutum ya rika duba girman Allah. In kana tunanin girman Allah ba dama ka saba mishi ba. Shi yasa nan yake cewa a ghayrin lahi attakhidhu waliyan, wani Allah zan rike a matsayin mai jibinta na? Waye Allah? Yace fatiris samawati wal ardi, kaga yayi tunanin girman Allah. Allah nan wanda ya tsage halittar sama da ƙasa, Allah nan da yake cewa ba a ciyar da shi, a ce in bar shi in rike wani abu shi zai taimake ni? Shine sai Allah ya ce a karka yadda ka zama cikin kafirai. To sannan ka dubi suratu shura aya ta 11, nan ma Allah bai raba kalmomin ba, yace fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum
min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yadra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir.
Daga suratu shura aya ta 11, nan ma dai Allah bai kira kansa fatiru ba, bai raba kalmomin nan ba. Fatirus samawati wal ardi, Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan, Allah nan shi ya saka muku ma'aura daga jinsin halittar ku. Wa min al-an'ami, hakanan dabbobi su ma azwajan, Allah ya sa musu ma'aura daga jinsin halittunsu. Ta kaga kowane jinsi akwai maza akwai mata, kowane jinsi. Shi yasa Allah ya ce min anfusikum yazra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un, babu abinda yake kama da misalin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa samiul basir, Allah shine mai ji, Allah shine mai gani. Kaga nan ma Allah ya tabbatar da fatiru yana haɗe da as-samawati wal ardi. In ka dawo labarin annabi Yusuf alaihi salam, annabi Yusuf da ya tashi addu'a ga Allah, wanda ya nuna maka annabawan Allah suna da ilimi. Annabi Yusuf da ya tashi babban addu'a a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mulki, sai ya ce rabbi kad ataitani
min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatara as-samawati wal ardi anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin.
Annabi Yusuf alaihi salam, wannan yana suratu Yusuf aya ta 101. Annabi Yusuf ya ce rabbi, ya Allah, kad ataitani min al-mulki, ka bani kyauta na mulki, ka bani wani matsayi na mulki, wa allamtani min at-ta'wil al-ahadith, ka koya min abin da ya shafi fassarar mafarkai. Kaga yana tabbatar da ni'imar da Allah ya masa. Wannan ya nuna maka duk annabawa suna da sanin tauhidi. Saboda me? La in shakartum la azidannakum, da farko kafin ka roƙi Allah ka fara nuna ma Allah ka ji daɗin wanda ya baka. Amma kar ka koma faɗa ga Allah, Allah shekara 10 kenan ina roƙon nan ban samu ba, to sai kai shekara 20 baka samu ba. Amma za ka nuna wanda ya baka ka ce na gode. To ka gode ma Allah, shine abin da Annabi Yusuf ya yi. Ya kirga ni'imar da Allah ya bashi. Allah ya bashi mulki, ya bashi ilimin fassara mafarki. To sai kuma yayi tawassuli da wani girman Allah, yace fatiras samawati wal ardi, wanda ya kago halittan samai da ƙasa. Kaga yana kirari ga Allah kenan. Dama haka ake so, kafin ka roki Allah kai kirari ga Allah, kai yabo ga Allah, ka bashi siffan da ya tabbatar ma kansa a cikin Alkur'ani ko a hadisin manzon Allah. Sannan sai Annabi Yusuf ya ce anta waliyi, kai ne mai jibintan al'amari na fi duniya wal akhirah, duniya da lahira. Nan ma yabo ne ga Allah, nan ma godiya ce ga Allah. Annabi Yusuf yana cewa duk wata ni'imar da na samu a duniya kai ka bani, na lahiran ma kai za ka bani. Wato yana cewa Allah ka sani ba ni da mai mun in ba kai ba. to shine sai a ƙarshe ya roƙa yace abinda nake roƙonka tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi wa alhiqni bi salihina kuma ka hada ni da mutanen ƙwarai mu ma Allah ka amshi rayukan mu muna musulmai kuma Allah ka hada mu da bayinka na ƙwarai in mun mutu wannan ba wai annabi yusuf alaihi salamu kadai ba in ka dubi addu'an nan da annabi yusuf yayi babu shakka annabi yusuf yayi tawassuli da wata siffa ta Allah wannan siffar ita kadai tawassuli da ita me siffan fatiris samawati wal ardi ita ce kadai siffan da ta zo a wannan addu'a kaga ya nuna cewar annabi yusuf ya san wannan siffan tana da girma daga cikin siffofin Allah tunda har gashi yana tawassuli da ita ko ba shi kadai bane dan in ka matsa gaba daga suratu yusuf zaka taho suratu ibrahim a suratu ibrahim aya ta 10 Allah ya tabbatar mana dukkan manzannin Allah sun san da wannan siffa qalat rusuluhum afillahi shakkun
fatir samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى تريد أن تصل
إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا
كائن ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين kaga wannan ya nuna ba annabi yusuf alaihi salamu kadai ba duka manzannin Allah sun san da wannan don abinda Allah ya faɗa kenan a suratu ibrahim qalat rusuluhum manzanni kaf suka ce afillahi shakkun yanzu akwai shakka game da Allah in ji manzannin Allah har ana iya shakkan akwai Allah to shine suka nuna dalili babban dalili wanda yake nuna maka akwai Allah shine duniyar kanta ai ba za ta yi kanta ba ko to sai suka ba da wannan siffa fatiris samawati wal ardi wanda ya kirkiyo ya tsaga halittar samai da ƙasa kaga kenan wannan siffa ce mai girma wanda hatta manzannin Allah suna amfani da wannan siffa ta wajen kiran mutane a nuna musu gaskiya su gane cewar akwai Allah tabaraka wa ta'ala yad'ukum liyaghfira lakum kuma shi Allah nan yana kiran ku ne don ya gafarta muku min zunubikum game da zunubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamma ya jinkirta muku har zuwa ga wani lokaci da aka ayyana qalu amma duk da haka wadancan kafirai suka ce in antum illa basharun misluna ku dai mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kuna so ne kawai ku raba mu da abinda iyayenmu suka bauta musu fa'atuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujja mabayyaniya ba wai hujja ta harsashe ko theory ya akai aka halittan sama da ƙasa ba muna so mu ga zahiri ku nuna mu'jiza wannan siffa ta Allah yanda duk ta zo a cikin alkur'ani zaka ga hakan nan take zuwa a hade saboda haka shi kansa manzon Allah in ka dawo suratu zumar aya ta 46 Allah ya yi umarni ga annabi Muhammad ya rika tawassuli ga Allah da wannan siffa a cikin alkur'ani ya ce masa qulillahumma fatiras samawati
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
كاكا الله ده كنسا ايكي امرني غا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ده كنسا يتي مع النبي قل اللهم قل كتي كاكا الله ينكويا مع النبي الدعاء Allah yana koya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai yi addu'a kace Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ardi kaga shine farko Annabi ya tawassuli da wannan siffa ta Allah mai tsaga halittar samai da ƙasa, alimul ghaibi wa shahada, Allah masanin ɓoye, masanin abin da ya bayyana, an ta hukumu baina ibadika, kai ne za ka yi hukunci a tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi yaktalifun, game da saɓani da suke yi. Wallahi, in ka dubi alƙur'ani, duk inda aka ce Allah ya ce ma annabi kai kaza, to insha Allah sai ka samu hadisai da suke tabbatar da annabi ya yi. Kaga wannan ayar, Allah ya ce ma annabi ka ringa tawassuli da wannan siffa, ka riƙa tawassuli da fatiras samawati wal ardi. To sai za ka samu hadisai daban-daban daga sahabban manzon Allah, wallahi suka tabbatar sai da manzon Allah ya yi abin da Allah ya umarce shi. Annabi bai taɓa saɓa ma Allah ba. Allah ka samu iya koyi da shi. Akwai hadisin Aisha. Aisha ta ce, idza kana idza qama min al-layl, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah a cikin dare, iftataha salatahu, zai buɗe sallarsa, du'aul istiftahi kenan, bayan kabbara zai gabatar da wannan zikiri, Allahumma rabba Jibra'il, a wata riwayar Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaktalifun. Annabi zai faɗi wannan in ya tashi da daddare, zai qiyamul layl, zai ibada yanda Allah ya masa umarnin nan, haka zai faɗa qulillahumma, kace Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaktalifun. Ai, Allah ya ce qul, sai dai kai ƙarshen aya ko? To annabi ba zai tsaya ba shi ma sai ya kai ƙarshen aya. A farkon sallan zai ce Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaktalifun. To sannan sai ya ƙara da addu'a. Ai, meye hikimar da ta sa Allah ya ce ka riƙa yin wannan addu'a? Allah ya faɗa, a ƙarshe yana cewa anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaktalifun, Allah shi zai yi hukunci game da saɓani da aka samu a tsakanin mutane. To wato Allah yana koya ma annabi ya riƙa yin wannan addu'a, ya tabbata ko da an samu saɓani, shi annabi yana gefen gaskiya. Shi ne abin da Allah yake nufi da ya karantar da manzon Allah wannan addu'a, da ya masa wannan umarni. Allah yana nufin ka riƙa yin wannan addu'a, saboda a ranar ƙiyama Allah zai yi hukunci a tsakanin mutane duk inda aka samu saɓani, duk inda aka samu saɓani na addini, na aƙida, da saɓani ta mu'amala, Allah sai ya hukunci a tsakanin mutane, musamman saɓani da ya shafi aƙida, ko ba wai tsakanin addinai kaɗai ba, hatta a tsakanin mabiya addini ɗaya, sai Allah ya yi hisabi a tsakani. Wannan ya zo ta hadisin Sayyidina Ali bin Abi Talib, saboda ka ce maka wannan yana ɗariƙa kaza, wannan yana kaza, wannan yana kaza, wallahi ba ma barin filin hisabi sai Allah ya faɗi mai gaskiya. Shi ne Allah ya koya ma annabi wannan addu'a, saboda me? Duk sa'ilin da aka tashi hisabin nan, annabi zai tabbata yana gefen gaskiya, bai taɓa kuskure ba. Idan kana wannan addu'a, idan kana yin wannan addu'ar da Allah ya koya wa annabi Muhammad, to insha Allah dai inda rigima ta zo ba ka taɓa ɓacewa. Dai inda aka samu saɓani, Allah zai fidda kai, Allah zai ɗora ka a gefen gaskiya, duk wanda ya riƙe wannan addu'a. Abinda Ibn al-Qayyim Juzi ya yi faɗa kenan a littafinsa Iqasatul Lahfan a juzu'i na biyu shafin 121, ya ce ya lura da malaminsa Ibn Taymiyyah, in ji Ibn al-Qayyim Jawziya, kasirar du'a'i bi zalika. Ibn Taymiyyah, saboda ya samu abokan hamayya a rayuwarsa sosai, an yi jayayya da shi akan addini mai tsananin gaske, to sai Ibn al-Qayyim Jawziya ya ce na lura da malamina babu addu'ar da ya rike a rayuwarsa kamar wannan. saboda me Allah ka tabbatar ina gefan gaskiya, domin wani lokaci ba za ka gane ba. Idan shedan ya tafi da mutum ya yi zurfi, wallahi sai ka dauka kana gefan gaskiya, alhali halakakke ne kai. Shi yasa idan za a koya ma annabi wannan addu'a, ka gaya min malamin da baya bukata. Annabi Allah ya ce ka rika yin wannan addu'a, saboda ka idan annabi ya yi wannan addu'a a sallah, to sai annabi ya kara da cewa ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi biiznika. Allah ina roƙonka duk abin da dan adam ya saba masa akan gaskiya, to ina roƙonka ka shiryar da ni, ka dora ni akan shari'a da izininka. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqimin, saboda kai Allah kana shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici. Hadisin yana sahihu Muslim, babu du'a fi salatin layli. Kuma annabi yana wannan addu'a ne idan ya taho qiyamul layl. Hadisi na 770, hadisin ingantacce ne. Hadisi ne da ya kamata a ce mun rike shi da kyau, musamman a wannan rayuwa tamu, saboda sabani da ake yawan samu. Duk sa'ilin da mutum ya rike wannan addu'a, to ana fatan Allah zai mai kariya, mutum ba zai bace ba. Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya. Ba kuma Aisha ne kadai ba, akwai Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Shi ma akwai riwayar hadisin da ya kawo, kana idza qama ila salati, kana idza qama ila salati, idan annabi ya miƙe zai yi sallah. To kaga wannan sallar Sayyiduna Ali bai nuna cewa ta nafila ce ko farilla ba, amma akwai riwayoyi da suke nuna cewa sallar nafila ce. Annabi yana wannan addu'a tana cikin addu'o'in buɗe sallah masu tsayi. Zai ce wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin. Kaga tawassulin da manzon Allah yake hatta a cikin wannan sallah, sallolinsa kafin annabi ya fara sallah, zai tawassuli da wannan siffa ta Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min almuslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Amantu bika tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilayka. Kaganta da tsayi manzon Allah zai yi ta. Allah ka samu iya koyi da manzo. Wannan hadisin ma yana sahihu Muslim. Ka tashi baka ma yi sallan ba, wannan addu'a ce ake shimfiɗa ne. Hadisin yana sahihu Muslim, babu du'a fi salatin layli wa qiyamihi. Al-Imam Muslim sai ya kawo hadisan a jere, da ya kawo hadisin Aisha, sai ya kawo hadisin Sayyiduna Ali. Kowannensu yana tabbatar da annabi yana tawassuli da Allah da wannan siffa, fatira samawati wal ardi. Sannan akwai hadisin Muhammad bin Maslama, yace inna rasulullahi kana idza qama yusalli tatawwu'an. Wannan ya nuna cewar kowace nafila idan annabi zai yi ta, yana iya yi mata wannan addu'a kafin ya fara yin ta, wato shine du'a ul istiftah. Allahu akbar, kabbaran harama. Sai me kafin a fara karatun Fatiha, sai annabi ya ce wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana min al-mushrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika illa iyyaka. Kaga wannan ya so yayi kama da hadisin Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, amma hadisin Sayyiduna Ali manzo Allah yana cewa wa ana ya ce wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin amma a hadisin Muhammad bin Maslama manzo Allah yana cewa ana awwalul mu'minin awwalul muslimin to kaga ba za ka yi aiki da wannan ba sai ka canza me yasa saboda ba kai ne na farko ba annabi shine na farko ba shakka amma idan kai ne za ka yi wannan addu'a to ba za ka ce wa ana awwalul muslimin ba ba kai ne na farko ba sai me sai ka dauko hadisin sayyidina Ali shi yafi dacewa wa ana minal muslimin ni ina cikin musulmai amma babu shakka manzon Allah shi ne na farko saboda haka wancan kalma ta dace da shi amma kai ba kai ne na farko ba saboda haka kalmar ba ta dace da kai ba saboda haka wannan sai an cire ta sai a kawo minal muslimin wanda ya taho a riwayar sayyidina Ali bin Abi Talib kuma ita ma wannan riwaya ingantacciya ce riwayar Muhammad bin Maslama tana sahihun Nasa'i hadisin 897 sai na hudu hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas shi ma hadisin sa yana kama da hadisin sayyiduna Ali tunda shi ma Abdullah bin Abbas yakan kwana a gidan manzon Allah a wajen innarsa Maimuna Allah ya kara mata yarda saboda haka ya ga yanda annabi yake sallah ya ba da labari kana rasulullahi idza qama ila salati min jawfil layli idan annabi ya tashi a cikin dare zai yi sallah sai ya ce wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin allahumma lakal hamdu anta nuru as-samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وانا حديث عبد الله بن عباس كاغا ايتا بادي سيدا النبي فارا دا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض دد ايكي دا النبي نا ايكي دا امرنين الله umurnin da Allah madaukake ya masa ya rika tawassuli da shi da wannan siffar tashi to sai na karshe hadisin Jabir shi kuma hadisin Jabir fa yana ba mu labari cewa idan annabi zai yanka ragon layya sai ya karanta wannan farkon surar nan kaga duk yana karantar da mu muhimmancin abin wato annabi yana da hanyoyin isar da sakon Allah ba sai ya nace mana ba ba sai ya nace yana fada kuma yi da hankali game da siffofin Allah a'a sai manzon Allah ya kama yin abin a cikin sallah ai in kai masoyinsa ne zaka yi tunani me yasa manzon Allah yake yawan fadin fatiras samawati wal ardi idan kai tunani sai ka koma alqur'ani sai ka ga ashe Allah ne ya ce yayi saboda haka manzon Allah baya saba ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zai yanka raguna guda biyu zabaha yawmal idi kabshaini inji abdullah ibn inji jabir thumma qala hina wajjahahuma lokacin da aka juya ragunan zuwa ga alqibla wannan yana cikin dalilai da suke nuna yanka ana yin ta ne ta alqibla da aka juya fuskar zuwa ga alqibla sai manzo Allah ya ce wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين kaga idan zaka yanka ba zaka ce awwalul muslimin ba kai ba kai ne na farko ba zaka ce wa ana minal muslimin sai manzon Allah ya ce bismillahi wallahu akbar allahumma minka ولك من محمد وأمته kaga wannan ita ce addu'ar da manzon Allah ya karanta in zai yanka da ragon layya kuma annabi yana ya yanka waɗannan raguna guda biyu a madadin sa da madadin wanda ba shi da hali na al'umma sa a wancan lokaci hadisin isnadin sa yana da kyau wanda yana takharijul mishkat hadisi na 1406 baya ga haka ma akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Huraira wannan hadisin Abu Huraira kuma ya taho da riwayoyi daban-daban ba ma shi kadai ba akwai riwayar Abdullah ibn Amr tana sahihul jami'i sagir hadisi na 7813 akwai riwayar Ka'ab bin Asim al-Ash'ari tana sahihul Tirmidhi hadisi na 2798 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4402 a lokacin da sayyiduna abubakar ya taho ya samu manzon Allah ya rasulullah murni bi shay'in aquluhu ya rasulullah kai min umarni koya min addu'ar da zan rika yinta idza asbahtu wa idza amsaytu da gari ya waye haka kuma idan na samu yammaci wato duk safiya duk yammaci sayyiduna abubakar yake cewa manzon Allah ka koya min addu'a da zan rika yinta da safe da yamma sai manzon Allah ya ce ka rika yin wannan addu'a shi yasa addu'an ta zama sunna ce yana daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya rike kar ya bar su Allahumma alimal ghaibi wash shahadati fatiras samawati wal ardi rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa shirkihi wannan addu'ar annabi musamman annabi ya koya masa sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda kuma duk mutumin da ya rike wannan addu'a malamai suka ce saboda albarkanta duk wanda ya rike wannan addu'a duk zunubin da yake Allah zai taimaka ya bari saboda haka yasa koyan addu'an yana da muhimmanci zaka yi da safe kai da yamma akwai lokacin kwanciya kuma illa dai wannan riwayar da muka karanta ba ta zo da wannan lafazin ba wato za ka yi da safe ka yi da yamma yana daga cikin addu'o'i da ake cikin azkarus sabahi da kuma azkarun masa'i kafin rana ta bullo kafin rana ta buya haka nan in ka zo za ka kwanta ka yi bacci kafin bacci ya ɗauke ka ka yi wannan addu'a to wannan shi ke sa mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe ya zamanto tafiyarka lahira ta zo a cikin sa'a Allah ka samu dace da wannan siffa to don haka in muka dawo tafsirinmu Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa sai mu ci gaba ja'ilil mala'ikati Allah wanda ya sanya mala'iku rusulan suka zamanto manzannin sa uli ajnihatin masu fikafikai masna bibbiyu wasu lasa uku wa ruba'a wasu hurhudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙari a halittarsa yana ƙara abin da yaso inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai anan babu abin da yafi illa kawai mu karanta bayanin ibnu kutayba ad-dinawari Allah ya masa rahama ibnu kutayba ad-dinawari yana cikin malaman farko shekararsa 1168 rabonsa da duniya amma cikin ikon Allah da yake littafinsa akwai albarka har yanzu littafin ana samu ba su ma da wahala daga ciki akwai wani littafi guda da ake kira ta'awilu mukhtalafil hadis shafi na 278 yace wallazi nazhabu ilayhi fihi mu ahlus sunna fasaran da muke mu wannan aya ita ce abinda Allah yake karantar da mu anna mala'ikatallahi ta'ala Allah yana da wasu halittu wanda mala'iku ana kiran su mala'iku shi yasa Allah ya ce ja'ilil mala'ika Allah shi ya sanya mala'iku suka zama masu kai sako mala'iku aikin su shine kai sakonnin Allah tabaraka wa ta'ala su waɗannan mala'iku fa shine ibnu kutayba ya ce aqidatu ahlus sunna an yarda ruhaniyuna ana kiran su kamar da Hausa zaka da cewa raufanai wato ana nufin waɗanda ruhi kadai ke gare su ar-ruhani mansubun ila ar-ruhi nisba ila al-khilqa halittar mala'ika ka'annahum arwahun wato kamar rayuka ne kadai la jufata lahum ba su da gangan jiki ba kamar dan adam bane kaga da mala'iku da aljanu suna da halittar su rayuka ne babu gangan jiki amma shi dan adam fa sai Allah ya bashi rai ya bashi gangan jiki muna da rai sannan kuma muna da jiki amma su mala'iku ba su da jiki yace wannan aqidar ahlus sunna ne wajibi ne ka gaskanta wannan fatalhaqu hal absaru idan aka ce ba su da jiki kaga kenan ido ba zai iya gani ba saboda ido yana iya ganin jiki ne ba ruhi ba inda a ce idan dan adam yana iya ganin ruhi da kaga ran dan adam dan uwanka amma har yau babu wanda yake iya ganin ransa ba za ka ga ranka ba kuma baka iya ganin ran wani wala uyuna laha ka gairina saboda haka tunda ba jiki ne da su irin na mutane ba aqidar ahlus sunna ita ce ka yadda ba su ma da tsarin halittar irin namu ba iri ɗaya bane ba ma iri ɗaya bane saboda haka ba su da idanu irin namu suna da idanu amma ba irin namu ba wala abasharaka basharati ka abasharina ba su da fata irin da muke da fatu a jikunan mu walasna na'lamu kaifa hayya'ahumullahu ta'ala ibn kutayba yace mu ba mu san yaya Allah ya tsara su ba ba mu sani ba li'anna la na'rafu min al-ashiya la na'rifu min al-ashiya illa ma shahadna saboda tsarin halittar mutum baya iya sanin abu sai wanda ya ganshi sai abin da ka gani da idonka zaka iya sanin shi wa illa ma ra'ayna lahu misalan to tunda yake ba mu taba gani ba fa ashe kaga a duk duniya ba abin da zaka ce wannan yayi kama da mala'ika babu abin da zaka kamanta shi da mala'ika wa kadhalika al-jinnu to ba ma su kadai ba haka nan aljanu da shaydanu hiya arwahun la na'lamu kayfiyataha aljanu su ma rayuka ne gare su saboda haka ba mu iya kamanta yanda halittar su take wa inna ma nantahi fi sifatiha ila haythu ma wasafa Allahu azza wa jalla lana wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka iyakar inda za mu tsaya shine inda Allah ya tsaida bayani iyakar inda za mu tsaya shine inda annabi Muhammad ya tsayar da bayani yanzu kaga kamar wannan aya Allah madaukake yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsaga halittar sammai da ƙasa ja'ilul mala'ikati wanda ya sanya mala'iku rusulan manzanni masu kai saƙonni uli ajnahatin kuma suna da fukafukai Allah yace fukafukan kuma ba ɗaya bane akwai masu biyu akwai masu uku akwai masu hudu sun makala sai yace yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara abin da ya so ga halitta inna Allah ala kulli shay'in qadir me ya kamata iya inda Allah ya tsaya sai mu tsaya saboda misali aka ce ai wani aljanin yana da fuffuke sun kai miliyan 1 a ina ka gani in ba Allah ne ya faɗa ba to fa sai idan annabi ne ya faɗa in ku Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba kai masa ƙarya wanda ya ma Allah ƙarya ko ba shakka mako masa ba dace kyau ba shi yasa ibnu kutayba yace mu tsaya nan tahi fi sifatiha ila haythu ma wasafa Allahu azza wa jalla lana iya inda Allah ya siffanta mana nan za mu tsaya Allah ya tabbatar mana me yazidu fi tilkal ajniha yana yin ƙari ga waɗannan fukafukan ma ya sha gurgudan abin da ya so saboda haka babu shakka ba abin mamaki bane a samu mala'ika mai fuffuke 100 ba abin mamaki bane a samu wanda yake da fukafukai fiye da haka illa dai abin da yace mana ma ya sha abin da ya so to tunda bai gaya mana iyakar fukafukan mala'ikun ba kaga ba za mu sani ba to don haka yasa mu dakata a nan hakan shine mafi dacewa gare mu Allah yana tabbatar da ikonsa yana tabbatar da ƙarfinsa da mulkinsa shine wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa kuma shine wanda ya halicci mala'iku ya maida su suka zama to masu isar da sakonni ga bayinsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.